ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, mabagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai cancanta abota masa. Muna masa godiya, ya ba mu dama za mu ci gaba majalisin tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na tara a cikin watan Ramadan, hijira ne sallallahu alaihi wa sallama 1446, yayi daidai da 9 ga watan 3 2025 miladiya. Karatun da muke gabatar da shi a wannan masallacin mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRE a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da wadannan daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai. Kafin mu fara karatu, ina roƙon ɗan uwa waɗanda suke cikin wannan masallaci da waɗanda suke jin sautin mu a ko'ina, muna neman addu'o'in ku saboda ƙanin mahaifiyata da ba shi da lafiya. Ƙani ne shi kiki, shi yake bin mahaifiyata, kuma a gidansa na zauna har na yi aure a wannan garin. Yana man matsayin kamar uba ne a cikin Bauchi, amma Allah madaukaki ya jarabe shi da rashin lafiya. Muna tsananin buƙatar addu'ar ƴan uwa dan Allah a cikin wannan watan da albarka, ina roƙon a sanya cikin addu'o'i. Allah madaukake ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya, kuma Allah ya saka fara shi gane shi. Za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. Fadan Allah madaukakin sarki, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, aya ta 120 zuwa 23 da adadin ma ya karanta a karatun jiya a cikin suratul Nahl. Kace inna Ibrahima, lalle annabi Ibrahim kana ummatan, ya kasance jagora ne abun bi, qanitan lillahi, mai bi ne ga Allah, hanifan, tsayayye ne mai bin addini a miƙe, wa lam yakun minal mushrikin, bai zama cikin masu shirka ba, shakiran li an'ami, yana mai godiya li an'amihi, ga ni'imomin Allah, ijtabahu, Allah ya zaɓe shi, wa hadahu, ya shiryar da shi, ila siratin mustaqim, zuwa tafarki madaidaici. Allah ya ce, wa ataynahu fid dunya hasana, mun ba shi mai kyau a duniya, wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma shi annabi Ibrahim a lahira lamina salihin, yana cikin nagartattu. Thumma awhayna ilayka, sannan muka wahayi zuwa gare ka, an ittabi' millata Ibrahim, ka bi addinin annabi Ibrahim, hanifan miƙaƙƙi a kan hanya ta daidai, wa ma kana minal mushrikina, bai zama cikin mushrikai ba. Waɗannan ayoyi zuwa mun karanta su, mun fara bayani akan matsalolin da suke cikin wannan aya. Allah madaukakin sarki ya ce annabi Ibrahim alaihi salam umma al-umma ne shi kadai mun fadi maganganun malamai da suka ce wasu suka fassara da cewa jagora ne a rubi ummatan ana nufin al-imamu alladhi ittada bihi wasu ka fassara da cewa muallimun nas al-khayr wanda yake sanar da mutane alheri wasu suka ce an ce da shi umma shi kadai saboda an yi zamanin da annabi Ibrahim alayhi salam a bayan kasa shi kadai ne yake tauhidi duk sauran mutane ba sa tauhidin Allah madaukakin sarki shi yasa sai yake wakiltar al'ummar tauhidi a wannan lokacin gaba daya ya zama ne dan Allah madaukakin sarki halifan mutakki walam yakun min al-mushrikeena da dai annabi Ibrahim alayhi salam bai zama min al-mushrikeena daga cikin mushrikai ba kasancewan Allah madaukakin sarki yayi magana akan abin da ya shafi larabawa quraishawa mutanen makka waɗanda suke danganta kansu zuwa ga addinin annabi ibrahim alayhi salam ko yayi magana akan kuma yahudawa da irin abubuwan da aka haramta musu saboda zaluntan kansu da suka yi to sai Allah madaukakin sarki ya biyo baya da magana annabi ibrahim alayhi salam ya tsarkake shi daga abin da suke danganta shi da shi domin yahudawa suna cewa su suna bin addinin annabi ibrahim ne haka mushrikai su ma suna cewa suna bin addinin annabi ibrahim alayhi salam to Allah madaukakin sarki shi ya gaya mana wane ne annabi ibrahim alayhi salam menene irin dabi'un annabi ibrahim alayhi salam dan su waɗannan masu tuciyar da cewa su suna bin addinin sa ne su gane shin suna bin tafarkin su ko ba sa bin tafarkin sa da shi ne Allah madaukakin ya gaya mana shi jagora ne na tauhidi bai zama akan shirka ba duk wanda yake bin shirka kenan baya tafarkin annabi ibrahim alayhi salam kaga mushrikai suna shirka haka nan yahudawa su ma suna shirka wa Allah kenan ba sa kan addinin annabi ibrahim ko da sun ce suna kai ba a kai suke ba domin annabi ibrahim wallahi ko bira mushrikina sai Allah madaukakin ce shakiran da al'ummi annabi ibrahim alaihi salam ne huwa yani li al'ummi ganimomin sa Allah ya yi wa annabi ibrahim ni'imomi da yawa kuma ya gode wa Allah wannan yana daga cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki ya masa tagomashi da zabinsa dan yace shakiran da al'ummi idi sabar sababin godiyar sa da yake wa Allah da abin da Allah ya bashi ni'ima sai Allah madaukakin sarki kuma ya zabe shi annabi Muhammadu alaihi salam ne godiya ne ga Allah abin da Allah madaukakin ya bashi komai kankanta ya jira gode wa Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce wa Ibrahim annabi waqa annabi Ibrahim alaihi salam ya cika dukkan umarce-umarcen Allah madaukakin sarki da ya dora masa domin yana daga cikin godiya wa Allah madaukakin sarki ka riga bin umarnin Allah idan Allah madaukakin ya maka ni'ima to wannan ni'imar da ya baka alamar cewa ka gode masa ka sarrafa wannan ni'imar cikin abin da Allah yake so idan har zai baka mulki amma ba ka yi mulki irin yadda yake so ba to ba ka masa godiya ba idan zai baka kuɗi ya baka dukiya amma ba ka sarrafa wannan dukiyar cikin abin da yake so ba to baka masa godiya ba haka nan in ya baka lafiya baka sarrafa lafiyar cikin abin da yake so ba to baka gode wa Allah madaukaki akan wannan lafiyar da ya baka ba haka in ya baka ilimi amma sai baka aiki da shi ba to baka godiya wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imar da ya maka ta ilimi ba to annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya yi shi da cewa shakira mai godiya ne li al'ummi ga ni'imomin Allah ashe yana daga cikin abun da Allah yake so bayan su rinka yi masa su rinka gode masa idan kuma suna masa godiya to zai kara musu ni'ima kan ni'ima wa inna azana rabbukum la in shakartum la
azidannakum
yayin da ubangijin ku ya shelarta ya faɗa wa duniya la in shakartum in kuka gode la azidannakum lallai zan daɗe ku da ni'ima dan ƙara muku ni'ima in kun gode ni akan ni'imar da nake zan ƙara muku wata wala in kafartum amma in kuka kafirce kuka yi butulci da ni'ima ta Allah yake inna azabi la shadid lallai azaba ta azaba ce wanda take mai tsanani ba annabi Ibrahim alaihi salam yana godiya wa Allah kan dukkan abin da ya masa shi yasa yake gode wa Allah madaukakin sarki akan ƴaƴa da ya bashi da zuriya bayan ya girma ya manyanta yace alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibar ta da shi alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki annabi Muhammad alayhi salatu isma'il wa ishaq wannan ne bani bayan girba bayan namun minta nayi girma dan tsufa amma Allah madaukake bani ayya najisa bani ayya najisa alhamdulillah alladhi hada li al-kibri isma'ila ya bani isma'il wa ishaq ko bani ishaq wannan yana daga cikin abin da Allah yake so in yi maka ni'ima ka gode masa sai yaran saboda haka Allah madaukake yake iji ta bawo ya saba da annabi Ibrahim alayhi salam ko shakka babu annabi Ibrahim alayhi salam ya samu sakon Allah ya bishe shi da Allah madaukake yake shi a matsayin banani masoyi maka shi wa takhadha Allah Ibrahim khalila Allah ya bishe kaga wannan ai zabi ne Allah madaukake masa don ba wanda ya samu zaman wannan mataki na kulla na masoyin Allah badan na karshe bayan annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suka samu wannan mataki zabi ne na karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad takhadani khalila kama takhad Ibrahim khalila Allah ya rike ni badan kamar yadda ya rike annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badan wannan zabi ne da Allah madaukake masa shi yasa wasu malamai suka ce ya zabe shi daga cikin zaben da ya masa ya ba shi matsayin kunya matsayin lamarci sannan daga cikin zaben da Allah madaukake wa annabi Ibrahim alaihi salam ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam da bi shi ai wannan zabi ne lokaci a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin mafi fici cikin annabawa da manzanni amma Allah yana ce masa ka bi hanyar annabi Ibrahim wannan ya ishe shi azuma sai ya ishe shi girma da Allah madaukake masa haka nan kuma Allah madaukake ya zabe shi bayan zuwansa da Allah madaukake tunda aka yi annabi Ibrahim aka aiko shi to duk wani annabi da zai zo yana zuwa ta tsakon annabi Ibrahim ne annabawa da manzanni suna ta zuwa ne ta tsakon annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda Allah ya ce wa hamla lahu ishaq wa yaqub wa ja'ala fi dhurriyyati nubuwwata hada Allah yake wa habra lahu ishaqa wa yaquba muka bashi ishaqa kuma muka bashi yaqub ishaqa ya aiki yaquba waja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwata wal kitaba muka sanya kuma annabtaka da littafi a cikin dhurriyyarsa wannan ya isa annabi Ibrahim alaihi salam da anna fi dhurriyyatihi nubuwwata wal kitaba yace wa atina wa adrahu fi dunya wa fil akhirati min as-salihin kamar yadda ya faɗa cikin wannan ayar da muke karantawa yanzu wa Allah ma da kuma yake yin sababu wa hadahu ila siratal mustaqim kuma ya shiryar da shi tafarki madaici saboda bin annabi Ibrahim da ya tafarki madaici miƙe bai karkace ba shi yasa har ake umurtan annabawa su rinka bin hanyarsa annabawa da manzanni Allah yana musu wasiyyaci da ku bi hanyar annabi Ibrahim alaihi salam saboda ya ji akan tafarki da daidai ya yi rubo da addinin musulunci da shari'a ta gaskiya Allah ya ce sai ce wa atina fi dunya hasana kuma mun bari mu kyau a cikin dunya malamai sun ambaci abubuwa da yawa wanda kowanne yana cewa me ake nufi da an bashi mai kyau a duniya wannan yace kaza wannan yace kaza kowa yana fadan wani abu da yake cewa lalle abu ne mai kyau da aka ba annabi Ibrahim alaihi salam abin da yake nuna tafsiri suke yi da wasu nau'uka na irin abin da Allah ya bashi ba wai idan an fada ana nufin iya wannan ake nufi ba a tafsirin ne bin nau wato tafsirin nau'ukan irin abin da Allah madaukake ba annabi Ibrahim mai kyau a cikin duniya kowa yake fada da haka sai ka tattara su gaba daya ka ce dukkan su Allah ya ba annabi Ibrahim wa atainahu fi dunya hasana Abdullahi dan Abbas ne yake az-zikrul hasan an bata mai kyau
haka da jami'in ma ake nisa da sulke an mato mai kyau duk al'umma kowa yana yabon annabi Ibrahim a.s. kowa ma kuci a yake da shi kowa ko yake a cewa a hanyar su yake don yanzu muka yi magana cewa larabawa kullum suna cewa suna bin hanyar annabi Ibrahim a.s. haka nan yahudawa kuma suna cewa hanyar annabi Ibrahim suke bi haka nan nasara kuma suna cewa hanyar annabi Ibrahim suke bi ballanta na musulmai ne waɗanda suke ta hanyar sa ta gaskiya kowa yana yabon annabi Ibrahim a.s. wasu malamai suka ce abin da aka bashi mai kyau a duniya ar-risala wa kullu shine manzanci da zaben da Allah ya masa ya sanya shi ga dani shi ake nufi da wasu na duniya habana wasu suka ce ite ma ulul ladhi ala milati dukkan addinai suna son sa kowa addini ne yana son annabi Ibrahim alaihi salam kowa yana son yi shi yana cewa yana kan hanyar sa yana kan hanyar sa wasu malamai suka ce ayyuhu wa lahu al-habana da aka bawa annabi Ibrahim abu mai kyau da aka bashi a duniya ba irin yadda ake zama shi da salati tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka salati ibrahimiyya ko in kai wa annabi salati sai ka hada da annabi Ibrahim alaihi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai ka kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim suka ce ba abin da yake wannan duk mun yi wannan sai da wannan salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hada shi da salatin annabi Ibrahim wannan yana nuna cewa girman annabi Ibrahim alaihi salam dan da bakatu yake cewa ne da wannan abu da aka bashi mai kyau kamar wannan wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da ayatul na fi dunya haka ha an bashi na ya nagari kuma bayan ya girma sai da wannan zanta sai Allah ya gaba gina shi yaya kuma ya yi aka dace annabawa manzanni suka ce ba abin da aka bashi kamar wannan wai suka ce a sanya dukkan annabci da aka yi da azurinsa wanda Allah ya dubo da dubo da kitaba suka ce wannan shine hasana din da aka bawa annabi Ibrahim alaihi salam inda tashin magana duk waɗannan suna daga cikin abin da Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam kuma yana daga cikin fadansa wa atainahu fi dunya hasana da ma wannan da ba wannan ba da ba ambata ba duk yana cikin duk abin da yake wani abu ne mai kyau da alfahari da aka bawa Annabi Ibrahim ya shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki wa atainahu bi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin kuma shi Annabi Ibrahim alaihi salam a lahira yana cikin nagartattun mutane al-imam al-qurtubi rahimahullah tabaarak wa ta'ala shi yana ganin mun dinnan da ma'anar ma'anar ma'atiki fa innahu fil akhirati ma'a as-salihin wa to shi Annabi Ibrahim alaihi salam a cikin ranan a lahira ma'a as-salihin yana tare da mutanen kwarai kamar yadda yana yiwa da mutanen keke anan to haka can ma yana tare da mutanen kwarai wa inda fi akhirati lamin as-salihin sai Allah ya kuma auhayna ilayka sannan sai muka yi maka wahayi a nitta bi millati ibrahim hanifa ka bi addinin annabi ibrahim alaihi salam hanifan bi kake wa ma kana min mushrikeena bai zama cikin mushrikai ba anan Allah mai girma da daukaka yana umarni da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa ya bi addinin annabi Ibrahim alaihi salam za mu fahimci wato a shi aka yi jinta addini zuwa ga wanda yake bin addini ba wani addini sai ya ce addinin Allah kadai ba sai ba wani yana cewa wai ba a cewa addinin wani an ce addinin annabi Muhammad sai ya ce a addini ai na Allah ba a cewa addinin annabi Muhammad ana faɗa kace addinin Allah addinin annabi Muhammad da Allah ya aiko shi shi in kace addinin Allah kana nufin cewa addinin nawaye na Allah in kace kuma addinin annabi Muhammad kana nufin addinin da aka aiko annabi Muhammad da shi haka in kace addinin annabi Ibrahim kana nufin addinin da annabi Ibrahim yayi to ba Allah ce amma shi ne ko to shi sai Allah madaukaki ce ce da annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim amma ne ko to Allah madaukaki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bi addinin annabi Ibrahim wannan ma ba ta ba suka ce wai so me ake nufi da a manzon Allah ya bi addinin annabi Ibrahim wasu suka ce an umarci shi da ya bi addinin annabi Ibrahim cikin komai da komai in dai ba wurin da aka ce masa an shafe ba duk addinin annabi Ibrahim an umarci shi ya bi sai dai kawai wurin da aka ce masa nan an shafe hukuncin kar da ni to nan ne ba zai bi ba amma in ma nan ba
to koyon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin addinin annabi Ibrahim haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu suka ce kamar yadda aka yi wannan da Abdullahi bin Umar yace abinda ake nufi da yabi addinin annabi Ibrahim ara nufin yabi in koyi da annabi Ibrahim alaihi salam cikin aikin haji shi ne abinda ake cewa yabi addinin annabi Ibrahim alaihi salam saboda a lokacin larabawa suna tuciya da cewa suna kan addinin annabi Ibrahim alaihi salam amma kuma aikin hajji su ce keke da shiri cikinka cikinka da sabawa Allah har ma da shirka kuma suna da awar cewa suna bin addinin annabi Ibrahim alaihi salam to sai Allah madaukaki ya masa wani da cewa yabi addinin annabi Ibrahim a kan aikin hajji kar ya yi irin su yadda suke idan shirka kan yi shirka a ciki wanda Allah bai kusa shirka ba da to kada ya yi kuma ya hada duk mabiyansa yin shirka a cikin aikin hajji irin yadda su Qurayshawa suke ga mu suna tasbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika illa sharikan qadiran tamliku wa mamad sai ba kada abokin tarayya Allah sai wani dan abokin tarayya karami abokin tarayya da karami da babba a cikin suke kamar yadda mata suke faɗa ne kishiya ne da babbar kishiya da karamar kishiya an da sunan kishiya ko to kaga to shi ne Abdullahi dan Umar yace an umarci manzon Allah ya ga addini ya ba ya ba annabi Ibrahim cikin aikin haji kada ya shirka kada ai bawa su salata da ruku da lawa su to wasu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi da umartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba addini annabi Ibrahim wajen kubuta da barranta daga bautar gumaka ne da rike addinin musulunci kan ya yi tauhidi kar ya hada Allah madaukake da wani domin yana daga cikin abinda annabi Ibrahim ya shahara da shi ya yi da bautar wani mala suka ce to abin da yake nufi kenan kamar yadda Allah madaukake shi daga tsakkawa da uswatun hasanatin fi Ibrahim Allah madaukakin sarki yana gaya mana abu koyi ya tabbata gare mu a wajen annabi Ibrahim alaihi salam in qalu wa qawli inna bara'u minkum ya yi ne ku mutanen salila barranta da ku ba ni ba wannan ma ta hudu ne bin lillahi da kuma duk abin da kuke bautawa ko ma bayan Allah ka barna ni mun kafirce muku ba mu ba wannan abin da kuke na bautar wani Allah mu idan aka ce mun kai
Allah ko ya rabu ni kazo kana karantar da mutane Allah ya baka ilimi ya maka baiwa to amma akwai malaman da suka karantar da kai sun tuni suke karantar da mutane kafin ka fara karantarwa ya kamata ka girmama su saboda wannan ne zai taimaka maka nan kaga Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah ya ba annabi Ibrahim alaihi salam ba wai dan annabi Ibrahim ya ce manzon Allah manzon Allah ya bi shi amma saboda asbabiyya saboda rigayi shi ya riga shi zuwa ya bi hanyar musulunci ya yi aikin kiran mutane zuwa ga tauhidi ya koyi shirka dan haka ya riga shi ya riga shi sai aka ce ko shi wannan shi ne bai kamata a ce dan Allah madaukaki ya maka wata baiwa sai kuma sai ka zo ka samu wanda suka rigaye ka a cikin wannan abin dan kafi su sai ka muzanta su ko ka wulakanta su ko ka nuna cewa yanzu kai ka iso zaka kafada kafada da su a'a zaka girmama su saboda wannan asbakiyya da take fita an fahimta ko wannan asbakiyya riga ne da ke fita wannan kawai ya isa da ba da barkaba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun riga kuma lokacin da manzon Allah ya zo kira mutane zuwa ga wannan littafin Alkur'ani ya yi bane shi zuwa yau suka bani imani da shi sai mun sahabban suka fara fara shi iya wannan kadai ake shi farala shi yasa duk mutumin kirki yana wata kyakkyawa fada saboda rigayi da take shi rabbu alladhina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
kada saboda rigayen sahabban annabi alaihi salatu wassalam da suka riga kowa imani suka riga kowa da'awa suka riga kowa gubbar maya suka riga kowa taimakon addinin Allah suka riga kowa ba da amince suka riga kowa taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan da sabon Allah shi yasa Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di wadanda suka zo a bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina da kuma yan uwanmu alladheena sabaquna bil imani wanda suka riga mu imani sai daga yau da imani na ka ji musu da albarka a shi kaga wanda yana wajabci duk wanda yana gaya a girma ba shi da quluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa li ikhwanina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena amanu suna addu'a suna cewa ya Allah kar ka sanya hasada kar ka sanya kita kar ka sanya mana a cikin zukatan mu kiyayya ga dan uwan mu nan da suka imani rabbana innaka rahmanur rahim Allah kai ne mai yawan tausayi da yawan jinka to kun ga wannan aya tana nuna mana afdaliyya wato wanda yake da asbaqiyya ya riga yayi ta to ya kamata ka jira wannan kan ba mashi akan wannan abu kar ka mu zanta shi dan Allah ya maka baiwa da tabbata sa Allah madaukakin sarki yace wa makana minal mushrikina annabi ibrahim alayhi salam da dai bai taɓa yin shirka ba yana daga cikin annabawan da suka fito karara suka yi fito na mutum da magana shirka da tabbatar da tauhidi shi yasa sirrin da yasa kenan Allah madaukakin ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da annabi ibrahim alayhi salam jama'a harkar tauhidi tabbatar da kadaitakar Allah ba a wasa Bahaushe yana cewa ba ke rijiya ba wajen wasan yaro ba duk abin da aka ce maka shirka ne to kai ne sanci duk wurin da ake shirka wallahi ka sani to babu wasa kan shirka za ku ga ba inda duk fadan da aka yi da annabawa da wadan da aka aika su duk akan magana ta biyu duk akan magana ta biyu in ka ga annabawa suna magana rikici da mutane akan fani akan tauhidin Allah in ka ji an yi waki da annabi da jama'arsa da wasu sun yaƙe wasu duk ba a kan magana tauhidi a kan magana tauhidi to yaushe kuma harkar tauhidi za ta zama Allah ya ce ma kana Ibrahim wa yahudiyyan wala nasraniyyan annabi ibrahim da bai yahudi bane baban sare ba kuma kana bil mushrikina ko mai zama cikin mushrikai ba haka nan annabi ibrahim alaihi salam yayi ta nuna wa jama'a illa ta bautar wajen Allah yadda ya nuna musu bautar tauraro da yadda take ta النبي ابراهيم عليه السلام فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر لو كنت دي غلانا تا فوتو الذي براء مما تعبدون Allah madaukake ce wa yaqala ibrahim li abihi wa qawmihi yayin da annabi ibrahim alayhi salam ya gaya wa mutanansa da babansa innani bara'un mimma ta'buduna ni na barranta daga abin da kuke bauta masa illa allazi fadarani bazan bauta kowa ba sai wanda yake rike da halitta ta din nan kai shi ne Allah fa inna hu sayhadi shi kan da sanu da shirye shi ne mai shirye to jama'a kun ga wannan shine addinin annabi ibrahim alayhi salam wanda Allah madaukake yake umartan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun yayi koyi shi shi yasa wajibi ne matasa
su fahimci hadarin dukkan abin da aka ce shirka ne. Yau Allah madaukakin sarki ya kawo mu wani zamani, shirka har ta zama abin ado. Shirka ta zama abin ado, musamman har da social media sun da tuzo. In ka zo abubuwan da ake yin shirka wa Allah madaukakin sarki, za ka yi mamaki mutum yana la ilaha illallah kuma yana yin wannan abu. Mutum ya tara mutane ya ce masa kowa Allah ne, kai ma Allah ne, shi ma Allah ne, ko ni Allah ne, ko mutane da yadda su yadda yana cewa wai shi Allah ne, kuma har mutanen su yadda kuma da hankalin zuwa da komi ba. Akwai mamaki a cikin wannan abu, wallahi akwai kuma mamaki. Wani ma a cikin jama'a ta saba na gani, a cikin jama'a ta yana zaune, wai ya zo tarbiyya ne, ya je wata tarbiyya aka kawo masa wuyi wuyi ya kunna yana zuwa yana busawa kuma shi Allah ne. Kai jama'a, ana zan yi rinji a Najeriya. To an ce kasa ne, an ce ba addini, kowa ya abin da ga dama ba ruwanta da ba ta da addini, kasar aka ce sai kan ce ita ba ruwanta, ba musulunci, ba kiristanci, ba yahudanci, ba komai. Da aka ga gana ma ka sai buregi ma ka tsaya ka rinka masa sujjada ba wata matsala, sai tabbin shawo kanka. Haka aka gina wai kasar, kuma kasar da mun ne mafi yawa majority musulmai ne, kuma an ce demokradiyya yake, demokradiyya kuma an ce mun da suka burin jayi ne, ko kuma muka burin jayi. Allah ya sauka jama'a, kada mai masa da shi da tauhidi. Duk inda ake shirka karatar shi, duk wanda yake kira in ka ji da'awarsa akwai shirka, wallahi ka ji shi. Dan duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani, to Allah ma ya alkawari aljanna ne da shi ba, aljanna ne da shi ba. Ko ba baka annabi ne, in dai ka mutu kana yi wa Allah shirka, shi baban naka bai ce ka aljanna Allah, domin Allah da kansa shi alkawari, inna Allah la yusiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah madaukakin sarki la yazuru an yushraka bihi, baya gafartawa an in an masa shirka aka mutu alai, wa yaghfiru ma duna zalika, amma abin da ba wannan ba yana gafartawa da man yasha ugan da ya dama. Wa man yushrik billah, duk wanda yi wa Allah shirka faqad dhalla dhalalan ba'ida, to ya bata bata gudu sanci. Allah ma ya lafsanka in dai aljannar ta ce in dai ka mutu kana yi, to ba za ka shige ta ba. Lalin kafar alladhina qalu inna Allah lalle sun kafirta waɗanda suka ce annabi Isa ɗan Maryam shi ne Allah. Allah ya ce waɗanda sun kafirta inna kuma yushrik bihi laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Annabi Isa ɗan Maryam ne yake cewa ya ku bani isra'ila ku bauta wa Allah shi kadai ubangiji na ubangiji shi. Annabi Isa yake faɗa inna kuma yushrik billah, duk wanda yi wa Allah shirka, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Allah ya haramta masa aljanna, wa ma'awahu an-nar, kuma hukumar da ita ce wuta. Wa ma lizalimina min ansar, wadanda suka zalunci kansu suka halla Allah da wani wajen bauta, to wadannan ba su da wanda yake taimakon su ya kwace su a gaban Allah tabaraka ta'ala. Duk abin da kake tsammanin zaka samu a lahira sai in yaji akan tauhidi. Idan babu tauhidi wallahi babu abin da zaka samu. Allah ka kashe mu akan tauhidi. Na'am. Allah
mai girma da daukaka ya ce innama ju'ila as-sabt
iyaka an sanya ranar asabar ala alladhina ikhtalafu fihi ga wadanda suka yi sabani kan lamarin ta ita asabar wa inna rabbaka lalle ubangijinka la yahkumu bainakum yawm al-qiyamah zai yi hukunci tsakanin su ranar al-qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun kishin abinda suka kasance suna sabani a kansa Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin abin da aka yi wa Yahudawa saboda abin da suka jawo kansu asali annabi Ibrahim alaihi salam addinin da ya zo da shi addini ne wanda yake mai sauki babu tsanani a cikin sa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da wani addini ne ya gurfara ba sai ya ce al-hanifiyyah as-sahha addinin da annabi Ibrahim alaihi salam ya zo da shi wajen Allah wanda yake mai sauki din nan wanda yake nuna addinin annabi Ibrahim babu tsanani a cikin sa amma Yahudawa su suka dauko hanyar da aka tsananta musu shine Allah madaukakin yake cewa inna ma ju'ila as-sabt an sanya asabar wato an sanya asabar haramtaccen wuri da za su yi neman kuɗi ko neman abinci a cikin sa aka sanya ta ranar da za su girmama ta ko neman abinci mutum ba zai yi a cikin ta ba alal ladina salahu fi ga wadanda suka yi sabani cikin lamarinta kenan asali asabar ba hana Yahudawa su nemi abin da za su ci a cikin gaba ba hana su neman kuɗi ba ba hana su sana'a ba su ne suka jawo aka haramta musu wannan wurin kamar yadda Allah ba dauke ka a wannan sabani da Yahudawa suka yi kamar yadda Allah ba dauke ce alladina sadaqu fi wadanda suka sabani a cikin asabar malamai sun kala wa juna ilimi akai me ake nufi da sabanin da Yahudawa suka yi aka rana asabar a yan mummunta ba a cikin sunan al-Arab mun yi magana akan irin abin da ya samu Yahudawa da aka haramta musu su rana asabar واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وأنه يهجى أذلي كسر مثلا yawm as-sabt an halamta musu su a cikin wannan wuri na asabar aka ce kar su yi sulki kar su duk abin da ake yi na neman abinci kar su sai Allah ba da wuce kuma ya garrabe su babu ranar da kifaye suke fitowa a cikin ruwa a sama suna shawagi ka sa hannu ma ka danka kamar ranar asabar gashi su kuma an haramta musu wannan rana to kaga duk wanda ya san labarin Yahudawa a cikin Al-Qur'ani ya san cewa ba za su iya cin wannan jarabawa ba bai yau ne ba iya cin wannan ta haka suka samu matsala sai su kafa tarko sai su kafa tarko su je ranar juma'a ranar asabar kibaye su kawo ranar lahadi zai zo su kwashi rayyar su rufe su kenan ranar asabar a ranar asabar suka yi to mun ranar asabar din da ranar suke bulbulowa za su yi su shiga cikin abun kama kifin su tara su ranar ladi zai zo su bashi wai haba fi su ranar asabar ba to wannan abin da aka hana su su ranar asabar da ma abin da duk aka hana su dan an mai da ranar asabar ta zama rana ce ta girmamawa a wurin su ranar ko neman abinci ba za su yi ba wanda asali wannan baya daga cikin abin da aka dora musu tun asali amma su suka jawo kansu da suka yi labari me ya labarin da suka yi wasu daga cikin malamai suka ce asali an sa su su rinka girmama ranar juma'a amma sai Yahudawa suka ce kai su gaskiya ba za su girmama juma'a ba asabar za su girmama kamar yadda al-mu'minu musulmai da aka girmama musu juma'a akan ranar gunguni aka aka sai su girmama juma'a suka ce a su ranar asabar suka zaba me yasa suka ce saboda ranar asabar ita ce ranar da Allah madaukaki bai halicci komai ba Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai da abin da ke cikin da akwana kwana bakwai inna rabbukum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ko a cikin kwana shida to shine sai suka ce to ai kwana shida ya an fara ne daga wato lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a aka gama halitta dan haka asabar ne ba ai komai ba su ma wannan rana asabar suka zaba haka suka yi sai aka gane shi dan haka wasu malamai suka ce anan ma'anan allazina khalaqu fihi ay khalaqu fihi suka saba an ce musu juma'a an ayyana musu ita amma sai suka ce su ba ita suke so ba wasu malamai suka ce sabarin da suka yi shine lokacin da aka haramta musu wasu sai suka haramta wasu kuma wato suka ji haramta abinda aka haramta musu abinda aka ce kira da wasu suka yi wasu suka yi suka sabani a junansu shine sai Allah madaukaki ya gwababa musu hukunci a wannan wuri wasu cikin malamai sun ce asali ba a ayyana musu ranar juma'a ba a'a an dai umarce su ne a cikin ranakun sati su zaɓi wata rana da za su girmama ta aka ba su dama su ne hutawa sai suka zaɓi asabar su kuma nasara sai suka zaɓi lahadi haka wasu daga cikin malamai suka ce ijtihadi suka yi su suka ce asabar suka zaɓa saboda ita ce ranar da Allah madaukaki bai halicci komai ba su kuma nasara suka ce ranar lahadi ce ranar Allah ya fara halitta dan haka ranar suka zaɓa ijtihadi suka yi Allah madaukakin sarki kuma sai zaba wa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a su ba a ce su zaba da kansu ba sai aka zaba musu saboda su zaba kuri yan gatan Allah ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kaga suka halaka to su suka halakar da kansu amma Allah madaukaki ya girmama su girmama wanda bai taba wata al'umma irin mu na girmama wa ya da cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah Allah madaukake ya kara masa yadda yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah mu ne na karshe amma mu ne na farko ranar al-qiyama bai da annabi mutu kitabin min qablina illa cewa su an fasu littafi kafin mu thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allah alaihim fakhalaqu fihi annabi yace wannan wurin wurin juma'a kenan shine wurin da Allah madaukaki ya farlanta musu فاختلفوا فيه اما sai suka sabani cikin sa fa hadana Allahu lahu mu kuma sai Allah madaukaki shirye da mu zuwa ga wannan wuri fa nasu lana fihi tabu sai duk mutane bayan mu suke bi al yahudu gadan ranar juma'a manzo Allah yake magana yace al yahudu gadan yahudawa su gobe ne ta gobe su kenan asabar wan nasara ba'da gadi su kuma nasara bayan mu bi fa kana al yahudu yawmul sabt yahudawa suna da asabar wa kana lin nasara yawmul ahad su kuma nasara suna da ranar lahadi faja'a Allahu bina mu kuma sai Allah ya zo da mu fa hadana Allahu yawmul juma'a sai Allah ya shirye da mu da juma'a faja'a al-juma'a wa as-sabt wa al-ahad sai Allah ya sanya mu a jere sai juma'a ta zo sannan asabar ta zo lahadi ta zo ba mu ne a gaba ba wa kadhalika hum tabu'u lana yawm al-qiyamah annabi yace to haka nan su a bayan mu suke suna bin bayan mu na al-qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya mu ne karshen zuwa a duniya wal awwaluna yawm al-qiyamah amma mu ne da farkon ranar al-qiyamah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal madhiyyu bainahum qabla al-khalaiq su ne kuma wanda za a fara musu hukunci kafin sauran mutane a cikin sahih muslim riwayar Abu Hurairah da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace adallallahu alaihi juma'a man kana qablana Allah ya batar da wadanda suka gabace mu dangane da juma'a fa kana lil yahudi yawmus sabt yahudawa suna da asabar wa kana lin nasara yawmul ahad nasara kuma suna da lahadi fa ja'a Allahu bina fa hadana Allahu li yawmil juma'a sai Allah madaukake ya zo da mu kuma shirye da ranar juma'a kenan kaga Allah ya batar da ranar ranar da take da girma wanda in mutum ya girmama ta zai samu lada a wurin Allah subhanahu wataala sai suka ki wannan ranar ba su dauke ta ba mu kuma sai Allah ba da kike zaba mana ita saboda zaba kuri al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi ne anan Allah ba da kike ke cewa wa inna ma ju'ila sabtu 'ala alladhi la khalaqu fi an sanya asbar dai da irin tsanantsan da yake cikin sa ga yahudawa saboda sabanin da suka yi akan wannan wuri wa inna rabbaka la yahkumu bainahum lalle ubangijinka zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamah rana al-qiyama fi ma kanu hum yakhdarun cikin abin da suka kasance suna fata bani duk wani sabanin da suka yi Allah zai musu hukunci ba su kadai ba duk sabanin da al'umma take yi Allah madaukakin ne hukunci ranar alkiyama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin al'umman nan zababbiya, al'umman nan da za ta tsira. Allah ya tsare mu daga fitinar addini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. اللهم لا تجعل مصيبة لا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى نار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقوانا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.